an yin suratul abana masham kaman aya 30 da kan zuwa dalmani yala sham sahashal kamza sayalman dum ko rabbir hamhuma kama rabbayani sagira handumanna won ban mazon ban dan bu kaman rapor kab yulba kasor man nan bu shamla kan da yala ya abu huraira sahashal kam won yoma lalako yoro mana won zoma nan bu nan niran yabiya ka wubsir maka zor man nan bu shamla kama ma yoro wayna won ba zoma agba nan bu kaman kurga ka gbab mashamgo zoma na won mabehi